لله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يقول السلام عليكم ورحمه الله. Barkanmu da haduwa a daidai wannan lokaci daren Litini, daren ko da ya zama ɗaya ga watan Dhulhijja ko kuma 30 ga watan Dhulqa'ada ta shekara 1447. Mun haɗu a wannan babban cibiya darul hadisi salafiya na babban malaminmu الشيخ أول آدم الباني زاري الله يغفر له مسا بيجي مدوك كنسل شيء مسرة هما يشيل دوري السا يكاري تكم مسيرة أنسا يا إمقوا أسوشيت بروفيسور الشيخ محمد كبير أصغر الله مدوك كنسل شيء كارا مسا تاريا يا يا أبندا هو أحق أكتايا to babu shakka wannan matashiya ya bata hakinta ya karantar da mu abin da zai zame mana gusuri a rayuwar mu na waɗannan kwanaki da kuma rayuwar mu ta zaman duniya gaba daya. Fatan mu Ubangiji madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Ina so cikin dan wannan dangane lokaci da aka bani malam yayi magana gaba gaba kafin ma ya gabatar da lectarsa ya faɗa mana mawdu'ai da zai tattauna a kan su wanda mun ji su ɗaya bayan ɗaya ya ɗauke su. So ina so mu kalli topic na farko, mawdu'in farko da ya fara magana a kai shi ne afdaliya, yadda Ubangiji maɗaukakin sarki kan fifita wani abu a kan wani abu, ya fifita Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam burbushin dukkan annabawa, ya fifita masallacin Makka, masallacin Madina burbushin dukkan masallatai. Ubangiji madaukakin sarki ya fifita yinin juma'a burbushin sauran yinnan mako gaba daya, kamar yadda Allah ta'ala ya fifita watan Ramadan tsakankanin watanni shekara gaba daya, ya fifita yinnan goman farkon Dhulhijja akan dukkan yinnan shekara kwana 360, yadda ya fifita dararen goman karshen Ramadan burbushin dukkan darare na shekara gaba daya. Menene sirrin shari'a cikin fifita waɗansu kwanaki sama da wasu, ko a fifita waɗansu wurare sama da wasu, ko a fifita waɗansu mutane sama da wasu? Sirri ne guda biyu tak. Ɗaya aikin zuciya ce, na ɗayan kuma ayyukan gabai ne. In ka bibiya Alkur'ani gaba ɗaya, duk abin da aka ce ya fi wani, ko dai a ce wani wuri gashi ya fi wancan wurin, ko a ce a'a wannan lokacin ya fi wancan, ko a ce wannan mutum ɗin ya fi wancan, duk za ka cimma wanda aka fifita a sama, to ya fi tsoron Allah ne, ya fi ɗa'a ga Allah. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan annabawa ba wanda Allah ta'ala ya tusawa tsoron Allah da biyayya gare shi kamar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kun sani ya tabbata a cikin hadisai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ya ce, ana akhshakum billahi wa attaqu la, na fi ku jin tsoron Allah, na fi ku takatsantsan cikin duk abin da ya shafi janibin Ubangiji na. Da yawa malamai suka ce wannan fifikon da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi fifiko ne ala itlaqihi, ya fi kowa, ba a taɓa wani ɗa mai tsoron Allah da biyayya ga Allah kamar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba. Da wannan sai zan ce ya fi kowa, tunda ya fi kowa bin Allah. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In ka kalli garin Makka da aka fifita masallacin Makka akan sauran masallatan, masallacin Makka ne kadai ke dauke da ibada ta sallah, ke dauke da ibada ta sa'i, ke dauke da ibada ta dawaki, ba wani masallaci da ke dauke da wannan. To haka duk abinda kaji an fifita shi akan wani, to an fifita shi ne sakamakon jin tsoron Allah da kuma da'a ga Allah madaukakin sarki. Sai Allah madaukakin sarki ya fifita wannan din kan wani mutum. In ba annabta da Allah madaukakin sarki yakan zaba ba, to ma Allah ta'ala yakan zaba annabawa cikin mutane al-ummiyun wanda shari'a bata riga ta zo musu ba. To annan sai Allah madaukakin sarki ya zabo wanda ya ga dama. To amma daga nan a shari'ance duk abinda zai ku wani, to ya fi tsoron Allah ya fi shi biyayya ga Allah madaukakin sarki. Wannan shine sirrin ɗaukaka. Babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Madarij as-Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, da yazo zai fassara wa ja'alnakum a'immatan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, sai ya ce bi sabri wal yaqini tunalu al-imamatu fid din. Daga nan sai ya gina karatu mai yawa akan cewa tsoron Allah da biyayya ga Allah shi ke ba ɗan adam ɗaukaka, shi ke sanya ɗan adam ya zanto jakafa, Ubangiji maɗaukakin sarki ya fifita shi. Sannan kalli faɗin Allah maɗaukakin sarki, inna akramakum inda Allahi, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a taqakum inna Allaha alimun khabir. Kalli faɗin Allah ta'ala wa ja'alnakum a'immatan ya'duna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ja'alnakum a'immatan, muka sanya annaba suka zanto jagaba, suka zanto sune mafifita, ya'duna bi amrina, suna shirya da umarninmu. Ma'ana dukkan umarnin da Allah madaukakin sarki ya ba su suna aiwatarwa. Wa auhayna ilayhim fi'lal khairat, amma menene dalilin haka? Saboda Ubangiji madaukakin sarki ya tusa musu san aikata ayyukan alkhairi wa iqamas salati, Allah ya tusa musu san tsaida sallah, wa ita'az zakati, Allah ya tusa musu san bada zakka. Sannan wa kanu lana 'abidin, sun zanto masu yawan bauta gare mu. Wato abinda nake buƙatar mu yi amfani da wannan gabar da fahimta ko mu ganimanta ƙarƙashin wa'azin da malami ya mana, shine yanda Allah ta'ala ya fifita ashru dhul hijja, burbushin sauran kwanakin shekara gaba daya, to Ubangiji madaukakin sarki kai ma yana iya fifita ka burbushin mutane. Amma da me? Da tsoron Allah da da'a da Allah. Wanda ya fi ka jin tsoron Allah ya fi ka ikhlasi ga Allah ya fi ka bautawa Allah, to babu shakka ya fi ka hadda Allah. A waɗannan kwanaki guda goma, yadda ka ga su kwanakin guda goma Allah ya fifita su ne ba don kaɗai ya ci sauran kwanakin ya so waɗannan ba, a'a, saboda ayyukan ibada ne suka taru a cikinsu, wanda dukkanin kwanakin shekara 360 babu waɗansu kwanaki guda goma da suka haɗa waɗannan ayyukan alkhairin kamar su. In ka ce eh a dukkan kwanakin shekara ana sallah, sai mu ce eh mun yarda. In ka ce eh a dukkan kwanakin shekara ana azumi, sai mu ce mun yarda. Amma shin a dukkan kwanakin shekara ne ake aikin hajji? Ba waɗansu kwanaki wadda ake aikin hajji a cikinsu sai waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. A cikinsu ne ake da yawmu tarwiya, a cikinsu ake fitamina, a cikinsu ne ake da yawmu arfa, a cikinsu ake tsayuwan arfa, a cikinsu ne ake da kwanan Muzdalifa, a cikinsu ne a waɗannan kwanakin ake da yawmu na'ar, yawmul hajjil akbar. To waɗannan kwanakin sun haɗa manyan ibadu wanda ba za ka same su ba kwata-kwata a waɗansu kwanaki in ba waɗannan ba. To kai ma in ya zama kai musulmi, in ka riƙe ayyuka na ibada, ya zanto ka fi sa'anka, ka fi wanka, ka fi maƙwabcinka, ka fi abokinka, kuma ka yi shi don Allah, to sai ga Ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ka sama da shi.
haka ana wani kan tsere ma wani amma ta hanyar takawadin tsoron Allah kun ga wannan abu na farko kenan da haka mu tsaya mu bautawa Allah tukuru dan ubangiji madaukakin sarki ya fifita mu gurgurdan ibadar mu gurgurdan tsoron Allah abu na biyu ina so in yi ta'aliki dangane da maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda malam yayi ishara akan ta a lokacin da yake bayani dangane da fifikon waɗannan kwaliti Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya raba wata gargama ce wacce kai zafi kware daga tsakankanin malamai tsakanin waɗanda suke cewa ai goman ƙarshen watan Ramadan sun fi daraja sun fi falala sun fi albarka Allah ya fi son su sama da goman farkon watan Zulhijja da kuma tsaya waɗanda su da kuma tsayan bangaren waɗanda su kuma suna cewa ne ai goman farkon watan Zulhijja sun fi goman ƙarshen watan Ramadan daraja da falala da albarka su kowa ya suka dinga kawo dalili sabani yayin zafi in kuna bukatar ku gazanci tukan malamai da safaninsu ku karanta littafin uqudul juma'a fi durus shahr ramadan wa ashri dhul hijja na babban malami sa'd bin qurti al-haqlan babban malami ne ya tattaro safanin malamai da ra'ayoyinsu da hujjojin kowane bangare na daga cikin hujjar waɗanda suke cewa lallai goman ƙarshen watan Ramadan sun fi goman farkon Zulhijja sun ce a cikin goman ƙarshen watan Ramadan ko akwai jarrabar Qadar wanda kuma Allah ya ce khairun min alf sama da shekara 80 waɗanda suka ce a goman farkon Zulhijja sun fi goman ƙarshen Ramadan sun ce cikin su akwai yawmul arfat wacce kuma ita ce mafi fitar yini da aka taɓa yi a duniya gaba ɗaya to shine Sheikhul Islam sai ya kalli abin annace sai ga ai waɗannan suna takama ne da Lailatul Qadr waɗannan kuma da yinin Arafat shine sai ya bazan su karatun a matsayin cewa lallai nan goman farkon Ramadan a goman farkon Zulhijja sun fi yinan goman ƙarshen Ramadan kamar da dararen goman ƙarshen Ramadan suka fi dararen goman farkon Zulhijja da haka in har za ka yi ibada a waɗannan kwanakin to ibada na hariya yawmiya ya sun fi falala sama da ibadar da za ka yi ta da daddare a waɗannan kwanakin ka yi ido na ganin ido yin nan sun fi dararen albarka in aka yi kwantiyarar ɗansu ko aka yi mukaranarsu da dararen ainihin goman ƙarshen Ramadan amma dai mu karanta wancan littafi uqudul juma'a musamman ɗan uwa ɗaliban ilimi domin mu ci gajiyar wannan matsala kware da gaske sannan a ƙarshe ƙarshe mu kalli maganar Abdullah ibn Umar akwai bukatar mu ta'liqi a kanta wanda malam ya karanta mana ita al-Imam al-Bukhari ya rawaito ta al-Imam Muslim ya rawaito ta da malamai da yawa da wuya akan wannan matsalar ba tare da an kawo wannan magana da maganar Umar dan Khattab da makamantansu ba waɗanda suka je kasuwa in sun je kasuwa da ɗaga murya mutane suna amsawa har ma daga fuskar ɗinsa Abdullahi dan Umar da dazun fassa a Amina ya kai da ɗaga murya mutane suna amsa kabbar bari to da yawa ɗan bid'a sukan ci gajiyar wannan sai ɗauki karatun abinci ta ba daidai ba sai su ɗauka cewa wannan dalili ne akan ayi zikirin nan irin na ɗan bid'a a kewaye haka ana dutan kirji ana ɗaga murya cewa ai ga Abdullah ibn Umar yana ɗaga murya da haka shi ma Abdullah ibn Umar zakir ne har na ga wani ɗan bid'a da Kano yana cewa shi ma Abdullah ibn Umar zakir ne to haka wannan shine asalin rashin sanin sirrin karatu kenan asalin zikiri jama'ar musulmi alqur'ani ya koya mana yadda za a yi Allah ta'ala ce wa qur rabbaka fi nafsika tatarruan wa khifatan wa tuna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin wannan aya ita ce unga akan karantar da yadda za a yi zikiri Allah ta'ala ce in za a yi zikiri ai zikiri a asalce dan ya ce wa tuna al-jahri kar a bayyana da zikiri asalin zikiri in za a yi an fi buƙatar a sauƙaƙa murya kaje ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi tafiya da shi da sahabbansa wannan yana cikin Bukhari karanta kuda da yadu salihin yaji sahabbai suna daga murya da zikiri sai yace ya ku jama'a ku so kawa kawunan ku dan ba kuna kiran kurma ne ko wani wanda baya ji ba to kan waɗannan ka'idoji na alqur'ani da hadisi manyan malamai suka gina ka'ida kan abin da ya shafi take mu samu littafin al-bid'u wal na'yu an ana imam ibn wadda' wanda ya bar duniya tun wajen shekara ta 600 da hijiran hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bid'u wal na'yu an ana imam ibn wadda' ya taba gani ya roto daga abdullah ibn mas'ud cewa abdullah ibn mas'ud ya taba gani irin waɗannan masu zikiri na bid'a din ana dukan kirji ana daga murya Abdullah dan Mas'ud ya tura alkama ɗaya daga cikin almajirinsa yace ya alkama ce gilan ya abasar alqau je ka hana su wannan zikirin nasu ta bid'a kafin alkama ya karisa inda suke Abdullah ibn Mas'ud ya kasa hakuri ya dusa a guje da kokara yaje da kwajiri yana dukan su yana laqadaji itum bi bid'atun dulma am huqqatum muhammadan wa ashabahu ilma ya tarwata su da haka jama'an musulmi asalin zikirin Allah ayi shi a asirce amma an kayyade wasu daga ciki waɗanda ake bayyana su a sunna asali duk an ce zikiri a asirce ake yi ma'ana ka a daga murya ana yi ne ka jiyar da kanka wala Allah da wanda yake kusa da kai ba ka daga murya ba amma an kayyade irin wato labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yayin aikin hajji ko yayin umra an kayyade irin waɗannan azkar din na waɗannan kwanaki 10 na zulhijja su ma bayyana su ake yi in ba wanda dalilin shari'a yazo akan cewa ana bayyana su ba to sauran akan kyale su akan asalin su ne asalin su shine sauƙaƙawa kai ina fatan mun gano wannan da kyau to a gurguje sai wata matsala da nake so ne magana akan ta ko ne taliki akan ta shine batun sa cassette a sa cassette a mota ko a masallaci a kunna aita ta barbari gaskiyar magana wannan akwai sabani mai yawa a cikin shi da yawa daga cikin malaman sunna sun ce wannan bid'a ne ba su goyi bayan shi ba wa ala ra'sihim ash-shaykh muhammad nasuddin wa sunna ibn nawah muhaddis diyari shamiyya muhammad nasuddin ya ibadi ma'ana anan masallacin kawai sai ko sai a danna kasai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illai kai da yawa daga cikin malaman sunna akwai waɗanda suke ganin babi ne na taharibi motivation ba laifi amma da yawa daga cikin malaman sunna waɗanda suke kallon ka'idar tauqifiyya fi shari'a cewa shari'an nan ta mu tauqifiyya ce da yawa daga cikin abubuwa da ba a ruwaito su daga magabatar mu ba kar mu zira ciki cikin su dan kan mu fada ko na bid'a da yawa suna hali kan wannan hatta Sheikh bin Baz hatta Muhammad Nasir wa Muhammad Salih bin Husainin duka a rubuce-rubucen su da fatoyin su suna hali kan wannan abinda aka fi so shine mutum dan adam domin so ake kana yi kana bauta ba an bautar da kai da sauraron abu bane an bautar da kai ne da cin abin wato shari'a sai mun dinga kallon maqasid ba sauraron kabbaran ne aka bautar da mu da shi ba an bautar da mu da furta kabbaran ne wannan shi yasa Abdullah ibn Umar lokacin da yake kabbara sai mutane su ma suna yi bayan yayi sai su rika yi to in muka koma muna sa kace kawai mai mota yana ji mewa yana ji shi ba kabbaran yake yi ba to muna iya kaucewa kan asalin mu da haka abinda yafi mutumin da yake tuka mota to shi ya takabbar barin yana tuka babur yana kabbar barin da bakin sa a masallaci in an samu wani yana daga murya da kabbar barin ya takabbar barin ya rika daga murya to wannan ana faran ya banto babu laifi duk da Sheikh Muhammad Salih bin Husainin a cikin sharhin da yawa Riyadus Salihin hatta fa ata mukabbiratu sakirun wannan a rika daga murya wajen iqama da kabbar bari da karatun sallah duk yana ganin cewa wannan bid'a ce ba abinda suke kallo shine kadai kiran sallah saboda dalile sun zo dama akan mutuncin daga murya a nan wurin. So ba laifi bane kai dan adam da bakinka ka rika daga murya ka ji yadda wasu ma su amsa, amma mu kiyaye abin da ya shafi sa waɗannan katar-katar a masallatin mu. Ina ƙara nuna ga wannan domin a ta'alu sunnah mu zaka cimma a ɗan kwanakin sallah sai a ɗan katar ai sai waɗannan abubuwa da ɗan dama-dama in mutum ne ya rike mic din yake yi to ya zanto dai ɗan adam ne yake furta wannan ba wai an sa wani katar ana yin wannan din ba. Sannan a ƙarshe jama'an musulmi ko in ce kusa da ƙarshe inda nake so na tsaya, wato dukkan sanda ka ji an ce ga wasu kwanaki masu falala ko ga waɗansu wurare masu daraja masu falala sun fi saura, to ka san yin ibada a ciki a cikin waɗannan kwanakin suna da nunkuwa ko fifikon lada sama da yin ibada a kwanakin da ba waɗannan ba. Kamar yadda in ka ji an ce ga wani wuri wannan wurin ya fi sauran, to za ka cimma yin ibada a wurin yana da wani fifikon lada sama da yin ibada ba a wurin ba. Yanzu nan masallaci ne a yi, da za ka zo karanta alkur'ani a masallaci sai wannan shi kuma sai ya karanta alkur'ani a kasuwa, dukkan karanta alkur'ani kuma dukkan samu lada. Amma wanda ya karanta alkur'ani a masallaci ana karan in dai ikhlasinsa yana daidai da ikhlasinka kai da kai a kasuwa, to ya zanto ya fi ka lada saboda tsarki da darajar wurin da ya karanta alkur'ani. To inda nake so na kai mu shi ne, kamar yadda fa aka fifita ayyukan alkhairi a kwanaki masu falala, to kuma haka aka fifita ayyukan sharri a kwanaki masu falala. Mun gane yanzu mutumin da ya zina a hotel Allah ya tsare duk ayyukan musulmai, to daidai yake da mutumin da ya zina a masallaci, kaga duk da nace. Amma wannan sai ya zo masallaci ya fakaici idan liman duk ba kowa an daɗe an manta ba a kulla masallacin ba, sai ya zo wani kusurwa na masallacin sai ya zina ya maza ya gudu da shi da mazinaciyar shi kuma wancan sai ya je hotel sai ya zina. Ku sai ka ce ai gin mazinata ne zunubinsu ɗaya, zunubinsu ba zai zama ɗaya ba. To haka mutumin da ya zina a cikin watan Dhulqa'ada da mutumin da ya zina a cikin goman farkon Dhulhijja nan ma fa kace sa ran zunubinsu zai zanto ɗaya. In wancan da ya zina zunubin shi ya zama dama-dama ita gifarin da zai yi Allah ya fi masa in kaso 20 ne misali, to wancan fa sai ya yi kaso 120 wanda ya yi a cikin goman farkon Dhulhijja. Da haka mu kiyaye kamar yadda ake ta kwaɗaitar da mu yin ayyukan alkhairi a waɗannan kwanakin, ya kamata a ja kunnen mu kan yin ayyukan sharri a kwanakin domin suna da ruɗuyuwan zunubi. Yanzu duk mutumin da ya je Makka abu na farko da za a fara masa a nuna masa ya zo wuri mai daraja wanda Allah ke lullunta ayyukan lada, to kazalika kuma fa in mutum ya yi aikin zunubi a Makka nan ma fa lullunta ba san za a yi. Da haka masu shan taba, masu shan wuyi, masu cin kwallon yara, masu sai da kayayyaki, masu fowon nai, duk wani ɗan damfara, dukkan wani matuci, to ya san cutar da zai yi a cikin kwanakin da ba goma farkon Dhulhijja ba, wallahi ba su kai zunubi da azaba da la'ana na wanda zai saba ma Allah a cikin waɗannan kwanakin ba. Mu kiyaye wannan mazanmu da mata, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko. A ƙarshe ga baki ɗaya, jama'an musulmi akwai ta'asiri dukkan al-ayyamul fadila. Al-ayyamul fadila babban malami mai littafin Iyahu Ulumuddin al-Imam al-Ghazali yace dukkan al-ayyamul fadila to kasancewa in kai addu'a a cikin su suna da ta'asiri sama da kai addu'a a cikin waɗansu kwanakin da ba irin wannan ba. Da haka jama'a duk wani mai neman aure na tsakanin shi ga Allah ke tabo waɗannan kwanakin, mai neman jari ga waɗannan kwanakin, mai neman aiki ya shirya CV ga waɗannan kwanakin, duk wani wanda yake da wata bukata to kofar kofofin karɓan addu'o'in bayi suna bubbuɗe sama da sauran kwanakin da ba waɗannan guda goma na watan Dhulhijja ba. Da haka mu dage mu zage mu yi addu'o'i mu kusanci Allah sosai mu roƙi Allah maɗaukakin sarki bukatunmu. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kusantar ayyukan ɗa'a ya ba mu ikon nisantar ayyukan sharri wannan cibiya na malamin mu Sheikh Awwal Adam Albani Zaria Allah madaukakin sarki ya kara kafar mana da wannan cibiya Allah ta'ala ya saka wa malamin hidimar da yayi ma addini akan abin da yayi ma galibin matasan sunna a garin nan duk sun ci gajiyar malam na sha fada ko a nan gurin ko a waluri da yawa daga cikin kere-keren mu da muke da'awa a yau wallahi duk ta'sirin malam Awwal Albani ne mun ci gajiyar sa da amiciya da ya zauna a nan tudun wada da yake zuwa karatu karatu na aji karatu hadisi karatu baikuniya ni dai a duniya a wurin malam Albani amiciya a wurin shi na fara sanin littafin baikuniya shi ya fara karantar da mu wannan laka littafin aqida al-aqidatu sahawiyya aqida mai zurfi banda wanda ake koya mana na kuban juri da sharhun mubarakin da makamantan su to malam shi ya fara karantar da mu tsantsan aqida ta ahlus sunnah wal jamaa nan shi ya sanya mana karatun littafin al-aqidatu sahawiyya a miciye shekaru da yawa yazo sai karatun littafin al-ibada to jigga kasan nan malam abubuwa da yawa na sunna da malam Albani yayi kokari ya kafa su tun ana mishi tsiya da'awar yayi ta cikin wahala da kyara yau gashi Allah madaukakin sarki ya bata karbuwa muna fatan Allah madaukakin sarki ya kalli irin wannan jajircewa na malam Albani ya sawa iyalansa albarka ya sanya wa zuriyarsa albarka ya gyara mata bayansa Allah ta'ala ya gyara ma Sheikh Awwal Adam Albani bayansa Allah ta'ala ya kiyaye wannan makaranta daga dukkan sharri ya taimaki jagororin makarantar ya kara bunƙasa wannan cibiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته